private investors who provide these truck parks reap those revenues to grow our economy. Thank you very much, sir.
Taron Sanyano ya gudana kan amincewa da shiga yarjejeniyar gina tashar tsayawar manyan motoci ta farko ta zamani a Najeriya tsakanin hukumar kula da yarjejeniyoyin haɗin gwiwa da gwamnatin Najeriya wato Concession Regulatory Commission da hukumar hada-hadar kasuwanci ta jiragen ruwa Tashar ta farko da ke garin Obolo Apo da ke jihar Enugu na da tsawon kadada 16 ne kuma tana da zumar ɗauke manyan motoci da kan tsaya garuruwan kan manyan hanyoyin da akan kan haddasa cinkoso da ma hatsari.
They considering legislation that will force drivers to have a compulsory rest before they move, because what they found out is that most of those drivers in 24 hours slept for less than 4 hours.
Ya kamata a samar da doka daga gwamnatin Najeriya da za ta tilasta direbobi su rika tsayawa don hutawa, don an gano yawancin direbobin kan yi barcin sa'a 4 ne kacal cikin sa'o'i 24. Inji mukaddashin shugaban hukumar kula da yarjejeniyoyin ICRC Engineer Chidi Casey Izuwa da ya ci gaba da cewa akwai buƙatar samar da tashoshin madakatar manyan motocin ta hanyar tana da jami'an kula da kare hatsari. Izuwa ya ce tashoshin na zamani za su zama da masaukan baƙi, gidajen abinci, makanikai har ma da wajen shakatawa da wanke mota. Shugaban hukumar zirga-zirgar kasuwanci ta jiragen ruwa Hassan Bello ya ce za a fara aikin nan take. Kuma za a kafa irin tashoshin a duk garuruwan da manyan motoci ke tsayawa da hakan baya ga rage hatsari zai kuma bunƙasa tattalin arzikin al'ummar yankuna.
ECOWAS na da wannan ƙa'idodin wanda mun riga mun ɗauka mu ma mun sa da duk kai tuki na awa 6 ya kamata ka samu wuri ka huta saboda gajiya da rashin bacci shi ke kawo haɗura.
Hassan Bello ka ce waɗannan tashoshi ba za su zama kuma na gargajiya a ga mutum ya zo ya miƙa kuɗi ya zo shiga ba za a yi amfani da na'urori ne.
Na'urori za a yi gaskiya saboda komai ake yanzu dole mu koya cewa ya kamata a fara yin amfani da na'urori. Idan ka zo kana da wannan mota da zuwanka tun da ka riga ka biya tun can na'ura za ta sa ƙofar ta buɗe ka shiga. Kaga idan baka biya ba to ƙofa ba za ta buɗe ka shiga ba. Sa'annan babu inda za a yi parking sai irin wannan tashoshin. Tasha ce mai girma inda komai ka iya samu. Jiya da ake parking a motoci a Tafa, Bararraba Jos, to wannan ai hadari ne. You know, abu na iya faruwa shikenan akwai masifa tare da irin wannan. So dole Nigerian Shippers Council ta tabbata cewa an yi gyara ga wannan irin harkar.
Ƙungiyar direbobi NURTW da kuma masu manyan motocin sufuri NATO sun amince da shiga wannan tsari don inganta rayuwar direbobin da kula da lafiyar motocin. Nasura da Maili Kaya, Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.